بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثالث حديثي نأكو كما قائد الزامبي زاكرا انتو كشنبا ايكما اقوموا اي شرهي ادوبا ديكو. حديثي نأكو عن ابي عبد الرحمن عن سامو دك بابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب شيني عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما يرجع الله تتبتع غريسو قال ايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي مايكين الله صلى الله عليه وسلم يقول يانا تشوا بني الاسلام على خمس انجنا مسلمتي ابسا شكا شكاي بيار شهاده الله اله الا الله شيداوا باب متنچنچين اما عباده ده غسكيا سي الله وان محمد رسول الله كما ده شيداوا للي محمد مايكين الله ني واقام الصلاه ده تسيد صلاه wa ita izzaka da bada zakka wa hajjul bait da hajjita dakin Allah wa saumur ramadan da azumin watan ramadan rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shine fassarar kashin baki idan aka koma sharhi shi wannan hadisin dungungum a cikin hadisin sani yake wanda duk yaron da ya harace wannan hadisin sani to wannan hadisin abu bi ne za ku ga ya min in ya kiyaye kawai ya harace wannan hadisin abun biyu sune a can cikin hadisul awwal da annabi ne da mutumin ake zance ana bayani iya ga ya min ka tsai da sallah ka bada zakka ka azumci watan ramadan ka hajjici dakin Allah kun gani da shi ne kowa iya kallon kowa ko to anan kuma labari ne ake badawa sai aka ce da yin sallah da bada zakka da hajjita dakin Allah da zuwa haji kun gani da az to wannan bambanci ɗaya kenan a can ta ake kai anan kuma ta ake da kaza wannan bambanci na farko bambanci na biyu a cikin hadisi jibril sai da aka wadi azumi tukwana aka wadi haji amma a wannan ruwaya ta Bukhari da Muslim ha sai da aka wada haji sai aka mai da azumin karshe shine nace muku za mu zo gurin hadisi salis sai da aka wada haji sai aka mai da azumi karshe a wancan kuma hadisi jibril sai da aka wada azumin aka mai da haji karshe to wannan shine ana abi abdurrahman an samu daga baban abdurrahman abdullahi ibn umar shine abdullahi dan umar umar ibn khattab iya da da abdullah shine ake cewa baban abdurrahman radiyallahu anhuma yarda Allah tabbata a gare su su biyu ko da yaushe kun kaji an ce anhuma to wanda ya rawaito hadisin da shi da baban shi da aka fadi amma aka wadi mutum aka wadi baban shi kuma aka ce radiyallahu anhu shi kadai addu'a ta shi kadai ce to baban nashi imma kahuri ne imma ba a san ba abin da ya mutu yanda ya mutu musulmi kuma bai ma kahuri addu'a sai dai ya ce kawai radiyallahu anhu shi dai dan da ya rawaito radiyallahu anhu ya rawaita ba a gare shi amma an ce anhuma su biyu to da shi da uban duka an san musulmi ne ko kuma a ce radiyallahu anhum yarda Allah tabbata a gare su duka wanda aka zana kaga wane ya rawaito ya wurin wane dan wane to dukkan su radiyallahu anhum abu uku ne zaku gane a radiyallahu ko a ce radiyallahu anhu ko anhuma ko anhum wannan kenan kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace sami'tu naji da kunnan shi yaji hadisi ne naji naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyal islam ala khamsin an gina musulunci a bisa shikashikai biyar sai yace shahadatu alla ilaha illallah shaidawa babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah a can kuma ta ai an ta shahadu ka shaida nan kuma yace ni shaidawa an gane da kyau ko la ilaha illallah fassararta ba babu sarki sai Allah ba ake cewa ba haka bane la ilaha illallah la ilaha babu abun bauta da gaskiya illallah sai Allah sarki ba sunan shi ba maliku ko sultan ai ba ta akai walla maliku illallah ko la sultana illallah ilaha abun bauta to in kace abun bauta kuma sai ka ƙara cewa da gaskiya saboda masu bautar rana da masu bautar gumki da masu menene abubuwan bauta ne duka a wurin su amma ba na gaskiya bane la ilaha babu abun bauta da gaskiya illallah sai dai Allah shahadatu la ilaha illallah kashe shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma shaidawa lalle annabi muhammadu ma'aikin Allah ne sai yace mi wa iqamis salat da tsaida sallah can kuma ta mai wa tuqimis salat ka tsaida sallah nan ku labari ne yake bada yace wa iqamis salat da tsaida sallah wa ita'iz zakat da bada zakka to daga nan maimako yace azumi sai yace haji a wannan ruwaye yace wa hajjil baiti da hajjita dakin Allah su kwana yace wa saumin ramadan da azumin watan ramadan rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shine hadisi na uku wallahu ta'ala a'lam الحديث الرابع حديث نهرو عن أبي عبد الرحمن عن سامود بابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود شين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرجع الله تبتع قريش قال ايتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكين الله صلى الله عليه وسلم يا با ملاباري وهو الصادق المصدوق شيكو ميقسكياني ابن قسكتاوا إن أحدكم للي ايدك تكينكو يجمع خلقه في بطن أمه أنا تترى حلبت شعتكين تكين أوشي 40 يوما نطفة كوانا 40 ينا أشي نروى ثم يكون علاقة كما يزمانتو قدنجني مثل ذلك كتم كتموان نكوانا 40 وسكوانا 40 ثم يكون مضغة كما يزمانتو قدنسوكا تكم يزمانتو قدنسوكا مثل ذلك كتم كتموان نكوانا ثم يرسل إليه ملك كما أيكو مشي ملائكة أتكين تكين هو بتسمى ما أبن دائك يرسل إليه ملك أيكو مشي ملائكة فينفخ فيه روح أبوسا مشري ويؤمر بأربع كلمات كما أمر تشد كلمومي قداهدو بكتب رزقه دربوت أرزكنش وأجله دقوانكنش وأمله دأيكنش ددك أيكين دزي wa shaqiyun aw sa'idun kuma dan wuta ne ko dan aljanna ne annabi yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ina rantsuwa da Allah da babu abun bauta sai shi ina rantsuwa da Allah da babu abun bauta sai shi inna ahadakum zaka lalle zaka ga dayanku ya amali bi amal ahli aljanna iya aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira sai ya zamanto raban shi tsakanin shi da shiga aljannai kamar tsawon kamu guda rayu kwanuka sun tayi saura ka dan ya mutu ya shiga aljanna fa yasbiqu alaihi kitab sai littahi ya rigai a gare shi ya gitta mishi wancan wanda aka rubuta fa ya amali bi amali ahli annar sai ya koma yi aiki irin aikin yan wuta fa yadkhuluha sai ya mutu ya shiga wutai wa in ahadakum ay daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli an-nar zaka iya aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira sai ya zama to tsakanin shi da ya mutu ya shiga wutai sai kamar tsawon kamu guda fa yasbiqu alaihi alkitab sai littahi ya rigai a gare shi wancan wanda aka rubuta ya gitta mishi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya zo ya fara aiki irin aikin yan aljanna fa yadkhuluha sai ya mutu ya shiga aljannai rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan kashin baki kenan la shakka wannan hadisi yana bada tsoro ku duba da kyau zamu yi sharhin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an abi abdurrahman an samu daga baban abdurrahman abdullahi ibn mas'ud shine abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare shi kala ya ce kun ga anan ta aka yi menene radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi shi daya Abdullahi ibn Mas'ud anhu kuma aka ce anan gurin a duba da kyau kale yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari to labarin da za a bada labari ne wanda ya saba ma hankalinka saboda haka sai ya kawo wata kalma dan kan ma wata shakka ta shiga cikin kwakwalwarka sai ya yi mi wa huwa sadiqul masdu ya ba mu labari to amma ho saurara ka jiwa wa huwa sadiqul masdu shi ho mai gaskiya ne kuma duk abin da ya hadi gaskata shi aiki dan ma kan wata shakka ta zo ta shige ka kai zatan ko abin da zan hadi ba daidai bane wa huwa sadiqul masdu shi mai gaskiya ne abin gaskatawa tunda an gitta ma wannan magana to menene labarin zai baka labarin yanda ake aihuwar mutum inna ahadakum lalle ɗaya daga cikin ku kowannen mu yijma wa khalqahu fi batni ummihi ana tattara halittar shi a cikin cikin uwar shi 40 yawman nutfatan kwana 40 yana kashi na ruwa kashi na maniyi lokacin da namiji ya tara da matar shi maniyin shi na namijin ya gamu da na mace ya takulu ma amshajin naftali ya takulu wannan maniyin sai ya kwan 40 a haka nan kashi na ruwan wannan a takule thumma yakunu alqatan mithlu zalika kuma ya koma gudan jini ya takule daga ruwa daga mani ya koma jini mithlu zalika kwatankwacin kwana 40 kwana 40 na biyu kenan thumma yakunu mudgatan kuma ya koma tsoka tukum an sa kashi siri siri a cikin ta mithlu zalika kwatankwacin wannan kwana 40 kwana 40 so uku shine kwana 120 kwana 120 wata nawa wata hudu sai jinjiri sai yayi wata hudu a cikin cikin uwa take fara jin motsin shi bayan wata hudun wannan sai annabi yace thumma yakunu a'a thumma yursalu ilayhi malak sai aiko mala'ika fayunfaku fihi ruhu abu samishrai duk uwa bata san ba abin da ake a bayan wata hudu sai a zo a busa mishi rai a cikin cikin nata sannan kuma in aka zo shi kanshi mala'ikan da zai zo ya busa rai bai san ba menene busa ran bai san ba menene ran kawai zai zo Allah ya umurce shi da wasu maganganu ya fadi sai Allah ya kawo ran ta shiga kawai shikenan kawai qul ruhu min amri rabbi rai daga al'amarin ubangiji ne kawai ko baka taba ganin ranka ba radda zaka ga ranka kuma ka mutu annabi yace in rai ta huta sai kallo ya bita idan kharajat ruh tabi ahal basar daga rai ta huta sai kallo yake ka kalle ta sai ga mutum kullun idan shi abu da yake mutuwa kar ya ganta rance ya gani ta tai sai a zo a gura a shafe mai ido daga ka ga ranka ka mutu shikenan radda zaka ga ranka mutuwa kace wannan to ai ba wannan ba wai umar bi arba'i kalimatin annan za a rubuta mai kalmomin nan guda hudu suwaye kalmomin bi katab rizqihi a rubuta duk arzikin da zai ci a duniya sai an rubuta a nan duk arzikin kuma sai ya cinye arzikin nan nashi zai mutu wa ajalihi da kwanukan da zai yi a rubuta wa amalihi da duk aikin da zai yi duk inda zai sa kawashi a duniya sai an rubuta tiri ita ce kaddarar shi an rubuta ba ku taba ganin mutum bai da lafiya ba sai ya warke sai ya tashi har ya huta ya wasu gaggai da mutane ko ya huta waje har ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya ci wani abu in ya komo kuma sai ya mutu sai ka ji ana cewa to jewa har ya huto har ya yi kaza a nan ashe sauran takin ne da bai yi ba Allah ya tado shi ya ida takewa da sauran ruwan da bai shanye ba aka tado shi ya ida shanyewa da sauran abincin da bai cinye ba aka tado shi ya cinye kuma lokaci yayi ya mutu komai sai ka'ida da shi wanda aka rubuta ma babban magana inda take wa shaqiyun aw sa'idu a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne kai wannan hadisi yana bada tsoro ba mu kadai ba har sahabbai sun ji tsoro da annabi ya faɗi musu wannan hadisin sai suka zo suka tattaru suka zo suka ce ya rasulullah
falimal amal to me yasa zamu yi aiki me yasa zamu dinga sallah muna azumi muna zakka me yasa zamu dinga jihadi me yasa zamu dinga in har dai a cikin cikin uwa tuni an rubuta an kare annabi yace musu kalla al'amarin ba haka ba yake bal ihmalu kuyi aiki kuyi aiki tukuru fa kullum muyassarul lima khuliq kowa an dora shi kan hanyar da aka halice shi dan gida in kace to shikenan bannai a to tunda an rubuta to shikenan shikenan kai ma shikenan sai wuta kai aiki kullun kawai ka dinga roƙon Allah Hausawa da suke cewa fata ta riga yi kaddara kaddara na tada fata akwai tushen wannan magana yanzu misali a kaddara an rubuta wane dan wane a lokaci kaza zai zo gindin katanga kaza katanga za ta fado mishi a kaddara a rubuce sai shi ko mutum nan a rayuwar shi kullun roƙon Allah yake raba shi da musiba kullun roƙon Allah yake Allah ya raba shi da musiba to yaya za a yi a gama kaddara kuma da addu'a shi a ranar in ta zo a wunin a lokacin Allah zai kawo shi gindin katangai ya zamna a zartar da kaddara Allah ya aiko ko wata iska fu wata tsakuwa da kura ne duk su zubo mishi sai addu'a shi ta yi aiki sai Allah ya tada shi daga nan katanga bata zo mai ba kasar bata zo mishi sai katangar ta fadi ta daya an gama kaddara da fata shi yasa kullun kai ta roƙon Allah ya cika ma da imani i'malu ku yi aiki kawai tukuru hal annabi ya buga misali yace zaka ga dai yana ta aikin yan aljanna yana ta aikin inna adakum la ya'mal bi amal ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira har sai ya zamanto tsakanin shi da ya mutu misali zai shekara 60 a duniya to yayi shekara 55 saura shekara nawa biyal kadai ya mutu tayi aljanna sai waccan kaddarai shi bai yi bata aiki na roko sai kaddarar ta gitta mai sai fara aikin yan wuta sai ya mutu ya shiga wutai wal iyazu billah fa yasbiqu alayhi alkitab wa ya'mal fa ya'mal bi amal ahli annar fa yadkhulha wannan mugu abu ne ridda mutum yana musulunci yayi ridda ya koma kafirci amma wanda aka yi samu ai a yanzu na kafuri ne ya musulunta na biyun wannan wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli annar zaka ga dayan ku yana aikin yan wuta iya irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira har sai ya zamanto tsakanin shi da shiga wuta sai tsawon kamu daya shekaru sun tahi ya kusa mutuwa sai wuta fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafi ya gitta mishi ai can da aka rubuta shi dan aljanna ne sai ya musulunta ya kyautata musulunci shi fa ya'mal bi amal ahli aljanna yazo yi aiki irin aikin yan aljanna sai ya mutu fa yadkhuluha sai ya shige ta rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shine hadisi na hudu wallahu ta'ala a'lam al hadisi al khamis hadisi nabiyyi an ummu mu'min an ummul mu'minin an samo daga uwal mu'minai ummu abdullah ita ce uwal abdullahi aisha radiyallahu anha aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro abu yasa a cikin al'amarin wannan namu na addini ma laysa minhu abunda baya cikin shi fa huwa raddun to shi abun maida ma kayan shi ne rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslimu man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umurnin mu a ciki fa huwa raddun shi abun maida ma kayan shi ne wannan shine hadisi na biyar za mu shiga sharhin shi wannan hadisi shine hadisi bakan dame na roshe duk wata bid'a mai bid'a a duba shi da kyau a lura da kyau kuma a san menene bid'a kuma menene ni'ima domin da yawa cikin malamai waɗanda jahilan malamai ne
ka ba su hujja ka ce bid'a ne sai su dauko ma wata hujja ta ni'ima ni'ima daban bid'a daban Allah da kanshi yake tambaya yake cewa qul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq wane ne yasa ya haramta arziki rizqillah da yake sabko Allah da yake sabko ma bayin shi qul man harrama zinatullahi wa yake haramta ado na Allah kaya na ado na Allah da yake sabko ma bayin shi wat tayyibati min arrizq da tsarkake daga cikin abinci na arziki da sauransu waye haramta waye ce muku haramun ne in kace musu mallan wannan bid'a ce sai ce a'a yo ai kai ma belo da kake hawa bid'a ne annabi bai hawo ba moto da kake hawa mota da kake hawa jirgi da kasa kake hawa sai ce bid'a ce annabi bai hawo ba jirgi mikro da kuke wa'azi da shi ventilator da kuke shan iska bid'a ce haka suke fadi ko abincin da kake ci da shinkafa da macaroni da halshen tsuntsuwa da tahamus tahamus ne da ko tahamus da lahada da lakstar duk su ce ai annabi bai yi ba to wannan hujjoji ne da ifai na jahilai wanda ba su da hujja wannan sunan su ni'ima a gaba ma Allah zai hudo wasu abun na gaba ma ni'ima ne a gare mu kaya na ado ni'ima ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'mat da Allah ya baka yana so ya ganta ba gani ba inna la yuridu ayyara fa yuhibbu ayyara asara ni'matihi al'abdi Allah yana so ya ga alamun ni'mat da ya ma bawon shi kal Allah ya maka ni'ima ka dinga tare tare kullun kai da tsumma kai kullun ka kana tsamanin ko wata takawa ce a'a ka wanke mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau godiya ce ga Allah subhanahu wataala wannan ni'ima sunan su wannan kuma bid'a mu a cikin addini aka ce hadisin Aisha bakan daman hadisi na roshe duk wata bid'a ku duba an ummul mu'minina an samo daga uwal mu'minai yaya aka ta zama uwal mu'minai matan annabi gaba daya uwayen mu ne shi kuma annabi baban mu ne hal a batawa tsakanin dalibai da dalibai ake cewa wace ce ta zama uwal babanta wace mace ce ta zama uwal babanta Aisha da ita da Hafsatu ko da ita da Hafsa da Aisha ai suna da duka suna da uwayen su Umar da Abubakar ko Aisha babanta Abubakar to kuma a shari'a kuma ita uwar shi ce saboda ita mata annabi ce kenan ta zama uwar babanta ummul mu'minina kenan uwal mu'minai ummu abdullahi uwal abdullahi aisha tana da da aisha bata da da amma ake ce mata ummu abdullahi to abdullahi dan asma'u ne asma'u kanuwarta to kenan a shari'a ba a so tsakanin kuma kowace ta dinga kama sunan kowace faparat a ce hadiza maryam ce aisha ko ce wace faparat faparat haka nan a'a ku sa alkunya ni sunana ummu abdullahi ko da bata da dami sunan abdullahi ko ummu habiba ko ummu ibrahim ko ummu ni haka sunana ita ce alkunyarta ko da mace bata taba aure ba ko da tayi aure bata taba aihuwa ba ko da tana da iya babu mai sunan wannan duka tana iya sa alkunyarta ci saboda ladabi da darajtawa tsakanin kal a dinga kama sunan mutum faparat yanzu muka yi bayani akan mutanen karkara su suke zuwa suna kiran annabi ko su ce ya muhammad faparat wanda suke tare da muhammad ya rai su ce mishi yaya ya nabiyallah ya abdullah ya abul qasim haka suke fadi to ummu abdullahi kenan aisha radiyallahu anha aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadatha duk wanda ya kirkiro fi amrina a cikin wannan al'amarin namu na addini ma laysa minhu abinda babu shi a ciki ba aya ba hadisi annabi bai ce ba ayi fa huwa raddun amma da bai kayan shi Allah baya shi Allah zai ce ku je gurin wannan su biya ku wanda ku kirkiro wato abinda zaku gane mu a musulunci
ra'ayinka bayyaci ko kai wane ne. Ai kristoci suna maulidin Isa, mu ma bari mu maulidin annabi. Bayyaci baka da hujja, bayyaci wannan ra'ayinka ne kai kadai. Maulidin annabi ma ba a yi balle kai maulidin kanka. Wasu suna tambaya wai kai ma danka anniversary ka kirkiro bid'a ce, musulunci baya da wannan. Sallah birace a musulunci, salatul idaini, idul adha, sallar layya shi da idul akbar ko da shi da idul fitr, idi sallar idi na azumi. Wannan ruwaya ce ta muslim. To mutum in ba kirkirowa ba yayi, kai ya ce ai ni ba ni ba na kirkiro, kawai dai yi muke. To akwai ruwaya ta gaba, ruwayal muslim, wannan ta muslim da bukhari ce. Ruwayal muslim shi kadai, wa fi ruwayatin li muslim, a cikin wata ruwaya ta muslim ta yi mi man amila amalan laysa alayhi amruna, ya yanke ma hukunci. Duk wanda ya aikata aikin da babu umurninmu a cikin shi, fa huwa raddun, shi abu mai da ma kayan shi. Magana ta kare. Wannan shi ne hadisi na biyar, wallahu ta'ala a'alam. Hadisi na shidda, an abi abdullah, an samo daga baban abdullah, an nu'man ibn bashir, shi ne nu'man dan bashir radiyallahu anhuma, yarda Allah ta tabbata a gare su, kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal halala bayyinun, lalle halak a bayyane take, wa innal harama bayyinun, kuma lalle haram a bayyane take, wa bainahuma umurun mustabihat, a tsakaninsu akwai wasu al'amura marikita, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, diyawa daga cikin mutane ba su san su ba. Faman ittaqa shubahat, wanda yaji tsoron marikitan wannan, faqad istabra'a li dinihi, hakikan ya kubutar da addinin shi, wa irdihi da mutuncin shi. Wa man waqa fi shubahat, wanda ya abku cikin marikitan wannan, waqa fil haram, to waqa fil haram, hakikan ya abku cikin haram. Karra'i yar'a haula hima, kamar makiyayi ne da yake kiwo a gehen gona kan iyaka. Yushiku an yarta afi, ana shakka yayi kiwo a cikin gonai. Ala ku saurara, wa inna likulli malikin hima, kowane sarki yana da gona, yana da inda ya kiyaye bai so a taba wannan gurin. Ala ku saurara, wa inna hima Allah, ita ku gona Allah, maharimuhu abinda ya haramta, duk abinda yace haram ne to nan gonar shi ce. Ala ku saurara, wa inna fil jasadi mudgha, lalle a cikin jiki, kowane jiki akwai mudghatun, wata tsoka. Idha salahat, in tsokan nan ta gyaru, salahal jasadu kullu, to dukkan jiki ya gyaru. Wa idha fasadat, in ku tsokan nan ta lalace, fasadal jasadu kullu, dukkan jiki ya lalace ya baci. Ala ku saurara, wa hiyal qalbu, ita ce zuciya. Rawahu Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan kenan sharhin shi. Ana bi Abdullah, an samo daga baban Abdullah, an Nu'man ibn Bashir, shine Nu'man dan Bashir radiyallahu anhuma, yarda Allah tabbata a gare su, da dan da uban duka anhuma ko. Kale yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, lalle halak a bayyane take, lalle haram a bayyane take. Yanzu in an ce cin naman rago in an yanka halak ne ko haram, kowa zai ce halak ne. Cin naman akuya in an yanka da yanka na musulunci, halak ko haram, ce halak ne. To cin naman jaki, halak ko haram, sai ka ce haram ne. Daga an haɗi ka sani halak ne ko haram ne ko, wannan abubuwa halak ne, wannan abubuwa kuma haram ne. To sai annabi ya ce wa bainahuma umurun mustabihat, a tsakaninsu akwai wasu abubuwa marikita, ga gonar halak nan, ga ta haram nan, a tsaka akwai wasu abubuwa. Sai ga mutum ya rikice, wannan abun halak zan sa shi ko ko haram zan sa shi. Wa bainahuma umurun mustabihat, a tsakaninsu akwai wasu abubuwa marikita, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, diyawa daga cikin mutane ba su san su ba. Dan kan mutum ya ce mafi yawan mutane ba su san su ba, ba haka ba annabi yace kathirun aka ce ba a ce ba aktharu nan ma ana kama mutane kathirun diyawa diyawa daga cikin mutane busu san su ba ba a ce ba aktharu nas mafi yawan mutane a kathirun aka ce sai ta yi diyawa sun sani kuma diyawa busu sani ba shi dai an ce diyawa daga cikin mutane busu san su ba to mutum ne ya kawo ya zo ya isko dan cin kare ya yanka karan shi iya dafawa sai ya kawo rogo shi kuma ya zo da gona ya zo da rogo ya ce dalla amshi samun daga saman in ya dahu sai in auki abuna sai ya dora a saman rogo aka riye tukunya rogo ya dahu rogon halaka ne ko haram kun ga wasu su ce kai haram ne wasu ce a halaka ne ai rogo ne rogo ne wasu ce a ai ya dahu da roman haram ya zama haram sai ga har ya kawo shakka a gurin masu shakka su sama mutane shakka da sauransu sai annabi ya ce fa manittaqashubuhat to duk irin wannan marikitan wanda ya ji tsoron su ya nisanta da su fa qadista bara alidinihi wa irdihi hakikan ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi ai kaga wannan in ya tirogon cewa za a yi wani ya ci naman kare in kai garama ce ai a cikin naman kare aka dafa amma in baka ci ba ka kubutar da mutuncin ka ko wa man waqa'a fi shubahat wanda ya abku cikin marikitan wannan kawai gadangadan waqa'a fil haram ya abku cikin haram dan ma ka gane sai annabi ya buga maka wani misali daban sai ya ce karra'iyar a haulahima ai kamar makiyayi ne da yake kiwo a gehen gona kun san akuya da banna gonanka ta yi yabanya ga gujiya ta huto da kyau kai kaga wani makiyayi ya zo yana bin iyaka iya cin gambai da awakan shi in ka tambaye shi ya ce a nan ne muke dan kiwo nan wajen kai da marice kuma ka tafi ka bar shi a gonan yushaku anyar ta'fi ana shakka yayi kiwo a cikin gonar wannan karra'i kamar makiyayi ne yana to kamar mai cin shubahai kullun shubaha ce a kai wannan shubaha ce a wannan tsundundum zaka ji shi a cikin haram shikenan ya fada ba ana shakka ya fada ciki ala annabi yace ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da abin da ya kiyaye nan da gonar shi abin da bai so a taba mai ala ku saurara ita kalmar ala kamar ana hira wani yace ala kamar mu da Hausa yace to ku ji mana ko a ce kowa ya saurara shine da Larabci ala ala ku saurara wa inna hima Allah maharimu gona Allah inda Allah ya kiyaye yace kal wanda ya shiga to inda Allah ya haramta nan ne gonar shi yace ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lalle a cikin jiki na kowa inda kowa akwai wata tsoka a cikin jikinka idza salahat wannan tsoka in ta gyaru to salahal jasadu kullu dukkan jikinka ya gyaru wa idza fasadat unku wannan tsoka ta lalace ta bace to dukkan jikinka fasadal jasadu kullu dukkan jikinka ya bace zaka ji mutane suna cewa imani a zuciya yake kuma su zo su tabka wani abun to kenan zuciya taka bata gyaru ba saboda annabi ta yi idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu inda ta gyaru da ba mu gaba kai ana kana wannan abun kawai ka ji tsoron Allah ai imani a zuciya yake mun sani imani a zuciya yake zuciya taka ce bata gyaru ba shi yasa kai wannan bannai wa idza fasadat da ta bace fasadal jasadu kullu dukkan jikin ya bace ala ku saurara sai annabi yace micece wahiya alqalbu ita ce zuciya wannan hadisi rawahu bukhari da muslim suka rawaito shi wallahu ta'ala a'lam.